with the result we have at hand, clearly a winner has emerged by the powers conferred on me by the National Secretariat with my colleagues. And with this result, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State.
Shugaban kwamitin zaben fiddagu ne takar kujerar gwamnati na jami'ar APC kenan na jihar Adama, Major General Ahmed Dan Jibril Memrabus, ke ma bayyana gwamnatin jihar Senator Muhammadu Bindo Jibrilla da cewa shine koyi lashe zaben fiddagunin. To sai dai koyan da bangaren gwamnatin jihar ke murna, su ko ƴan takara biyu da suka tsaya takara da gwamnatin jihar tuni ma suka garzaya shekwata jami'ar Abuja game da yadda gudana da wannan zabe. Dr. Muhammad Halilu Ahmed, da ke ma zama kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari, ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa, inda ya buƙaci magoya bayansa da su kwantar da hankulansu.
Ba za mu wa wani zalunci ba, kuma ba za mu yadda zalunce mu kyane ba. Saboda haka, kamar yadda ka gani yanzu na shirya tsaf, zan shiga Abuja sai inda ƙarfi na ya ƙare akan wannan. Sannan kuma ina so in jaddada magoya bayana ya zamana su zama masu haƙuri, kada a tada hankali. Za mu bi ba a sai wannan abun, kuma duk yanda ya kama za mu yi, Allah yadda.
Wani mawaki yake cewa kyau fada a kwana ana yi, kana nufin ba gudu ba jaraba kenan?
Ina fa, ai ba mu shiga don wasa ba, mun shiga don mu ceto al'umma daga mugun shugabanci. Kuma Allah ya san kyakkyawan niyyar da muka zo da shi, kuma zai taimake mu.
Amma wajen gangamin da magoya bayan bin da suka shirya a Yola, gwamnan jihar ya ce zai haɗa kawunan 'ya'yan jam'iyyar domin samun nasara a babban zaben da ke tafe.
Kuma yana son gode wa mutanen Adamawa da suka zaɓi APC, suka zaɓe ni. Kuma Allah ya yarda, mu dama jam'iyyar mu, aƙidar mu aƙida ne na talakawa. Mun zo ne mu taimaki talakawan Adamawa, ba mu zo mu yi wa talakawan Adamawa rashin adalci ba. Mun zo ne mu ba wa talakawan Adamawa haƙƙinsu.
Koma da menene dai, yanzu ko an zura ido a ga matakin da uwar jam'iyyar za ta ɗauka don gane da zaben fiddagwani na jihar Adamawan, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da haka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.